Taka sanno muna da kaka Masara ke ina irinka Sarkin kudin kangeri Ya Allah ya dado sareka Tagun maimuna gaki dinka Baban maimuna tamburanka Ka cancanto da kamba mawa Gazuginka muna kaduwa Tamburan ba a fara jiwa Wakar ba mu fara yi ba Zancan ba mu fara yi ba Alhaji Kabiru a jiya ga farfesa na jinjinawa Sarkin kudi je ka sannu Sarkin kudin kangere
Basarake mai rike martabarsa Giwa shanunin kwatance
Sarauta ba dodo dodo ba Ba ai Haji Kabiru ajiya ba
Sarkin kudi je ka sannu Sarkin kudin kangere
Basarake mai rike martabarsa Giwa shanunin kwatance
Sarauta ba Sarkin kudin kangere Sarauta ba dodo dodo ba ba ai Haji Kabiru ajiya ba
Alhaji Kabiru je ka sanno cikin ka sai ta muna fiye ka
Giwa shanunin kwatance
Tamburan ka muke bugawa cikin nasuwa daga tawagar ka
Alhaji Kabiru je ka sannu
Hagu da dama dubu mutane su nema na barka da zuwanka
Ga sarkin kudin kangere
Da mu'amala ka ka cinye taro ba nuna dagawar an iya ba
Sarkin kudin je ka sannu Sarkin kudin kangere
Basarake mai rike martabarsa Giwa shanunin kwatance
Sarauta ba dodo
Musamman kun je ina ta zance komai na fada bai maryawa ba
Giwa shanunin kwatance
Mai san ci gaba mai mutane kullum bai san mi gazawa
Alhaji Kabiru je ka sannu
Kai ku zo ku ga dattijon matashi cike da kawaiti da agazawa
Ga sarkin kudin kangere
Alhaji Kabiru ajiya Rabbana ya baka masahana ba
Sarkin kudin je ka sannu Sarkin kudin kangere
Basarake mai rike martabarsa Giwa shanunin kwatance
Sarauta ba dodo dodo ba ba ai Haji Kabiru ajiya ba
Idan girma ya ta da girma ai baba abinda ba a iya ba
Giwa shanunin kwatance
Wanda Rabbi ya bai wa girma a girma ma shi ba a ki ba
Alhaji Kabiru je ka sannu
Alhaji Kabiru ajiya wanda ba neman girman yake ba
Ga sarkin kudin kangere
Yau Allah ya baka girma sarkin kudu ba wasa bane ba
Sarkin kudu je ka sannu Sarkin kudin kangere
Basarake mai rike martabarsa Giwa shanunin kwatance
Sarauta ba dodo dodo ba ba ai Haji Kabiru ajiya ba
Dutsen ruwa ka fi karfin a ce mana rana na tabaka
Giwa shanunin kwatance
Rabbana yayi maka komai ka gode shi ke a gazarka
Alhaji Kabiru je ka sannu
Tawakkali da biyar ilahu suna suka zamto da fa'inka
Ga sarkin kudin kangere
Gashi da mugunta bai iya ba bai yarda ya danna hakin mutum ba
Sarkin kudin je ka sannu Sarkin kudin kangere
Basarake mai rike martabarsa Giwa shanunin kwatance
Sarauta ba dodo dodo ba ba ai Haji Kabiru ajiya ba
Tangado ni na taimaka ba wa ya mai taka haiwa
Giwa shanunin kwatance
gaba da baya jinin sarauta ba kalan rawani yake ba
Alhaji Kabiru je ka sallo
kulliya ta zaga gaba da baya kamar da wiso ba mu gani ba
ga sarkin kudin kangere
sarkin kudin kangere Alhaji Kabiru ba wai bane ba
sarkin kudin je ka sallo sarkin
kudin kangere basarake mai rike mar tabarsa iwa shanu nan kwatance
sarauta ba dodo rido ba ba ai Haji Kabiru ajiya ba
tafi dai giwar mazaji ga ilimi kuma ga iyawa
iwa shanu nan kwatance
ga kudi kuma ga sarauta ga nasabar kama na wiyawa
Alhaji biru je
ka sallo hankali kuma ga tunani anan akwakwalwar an ajewa
ga sarkin kudin kangere
nazari bisa sansanewa ashe ba kowa an kabawa
sarkin kudin je ka sallo sarkin kudin kangere
basarake mai rike mar tabarsa iwa shanu nan kwatance
sarauta ba dodo ajiya ba
wani kaya sai amale a dauke mutum ba gajiya ba
iwa shanu nan kwatance
taimakon da kake wa kowa dukan talakawa na yabawa
Alhaji Kabiru je ka sallo
arziki da wadatuwa ga taimako ga tausayawa
ga sarkin kudin kangere
ya ba kyauta dai tukwiti Alhaji Kabiru ba maki ba
sarkin kudin je ka sallo sarkin kudin kangere
basarake mai rike mar tabarsa iwa shanu nan kwatance
sarauta ba dodo rido ba ba ai Haji Kabiru ajiya ba
mai karfi sai dai da tarko ai ba ko matar kwanzo laya ba
iwa shanu nan kwatance
kan daki sai an yi taro taro ba taron kawai ba
Alhaji Kabiru je ka sallo
ba hagwan gulbi kana nan dubin makiya ba suke tarawa
ga sarkin kudin kangere
Alhaji Kabiru je ka sallo ka saita ba kowa yake ba
sarkin kudin je ka sallo sarkin kudin kangere
basarake mai rike mar tabarsa iwa shanu nan kwatance
sarauta ba dodo rido ba ba ai Haji Kabiru ajiya ba
ga rana ta haska ko kun ga tafin hannu bai tare ta
iwa shanu nan kwatance
tafiya ta kai ga teto ashe jarumai ne ke dainta
Alhaji Kabiru je ka sallo
kowan ma da yayi me ka ciki ne kai adadin zainta
ga sarkin kudin kangere
sarkin kudin kangere sarauta ba ba ko bane ba
sarkin kudin je ka sallo sarkin kudin kangere
basarake mai rike mar tabarsa iwa shanu nan kwatance
sarauta ba dodo rido ba ba ai Haji Kabiru ajiya ba
jarumta aikin ka je ko ina kana ba kai ba ka tsoro
iwa shanu nan kwatance
dumbun suka da sara gamjin mu ba faduwa kake ba
Alhaji Kabiru je ka sallo
me sa hadiye magauta ta barka da kai Allah ya zaba
ga sarkin kudin kangere
tun wakar ka mai gidana kamar ba farawa akai ba
sarkin kudin je ka sallo sarkin kudin kangere
basarake mai rike mar tabarsa iwa shanu nan kwatance
sarauta ba dodo rido ba ba ai Haji Kabiru ajiya ba
baban mama ina da zan tema hadda awaka ta ta gaba
yiwa shanunun kwatance
angon mama idan ina yi maka waka ba gajiya nake ba
alhaji kabiru je ka sannu
barbe san waka da wake ba zan dasa kai mi in tsawa
ga sarkin kudin kanyere
alhaji kabiru ajiya zan to kanka na baro ban ajiye ba
sarkin kudin je ka sannu sarkin kudin kanyere
basarake mai rike mar tabarsa yiwa shanunun kwatance
sarauta ba dodore do Kabiru
ajiyawa Kaisuwa ga iyaye na gurin haje Kabiru jinjinawa
Yiwa shanunun kwatance
Alhaji Yahya Muhammadu ajiyan kangira ina yabawa
Alhaji Kabiru je ka sannu
Ajiya Maimunatu uwar sarkin kudinan yabawa
Ga sarkin kudin kangire
Allah ya kare girma iyaye ba wasa bane ba
Sarkin kudin je ka sannu Sarkin kudin kangere
Basarake mai rike mar tabarsa yiwa shanunun kwatance
Sarauta ba dodore do ba ba alhaji kabiru ajiyawa
Hakanan mata da ƴaƴa na alhaji kabiru ban wuce ba
yiwa shanunun kwatance
hajiya jamila uwar gidan sarkin kudu sannu sannu
alhaji kabiru je ka sannu
amaryar sarkin kudu hajjatu ramlatu sannu sannu
ga sarkin kudin kangere
ƴaƴan sarkin kudu Ina su Maimuna momi kenan
Yiwa shanunun kwatance
Muna da Muhammadu kai ma ban manta da kai ba
Alhaji Kabiru je ka sannu
Sarkin kudin lafiya dai Alhaji Kabiru je ka sannu
Ga sarkin kudin kangere
Alhaji Kabiru ajiya ga sarauta ba dodore do ba
Sarkin kudin je ka sannu Sarkin kudin kangere
Basarake mai rike mar tabarsa yiwa shanunun kwatance
Sarauta ba dodore do ba ba alhaji kabiru ajiyawa
Kuma je kanne da yayye musa da zumuncin shi nake so
Yiwa shanunun kwatance
Alhaji kabiru ne te man in gaishe ko kuma in dadawa
Alhaji kabiru je ka sannu
Yaya inuwa ina kake na gaida ke anti uwani
Ga sarkin kudin kangere
Dada ati dada da yalwa na gaishe ku da jinjinawa
Yiwa shanunun kwatance
Dada dija dada zali na gaishe ku da jinjinawa
Alhaji kabiru je ka sannu
Ante ladidi tana nan bazan manta ban gaisuwa ba
Ga sarkin kudin kangere
Kannan sarkin kudin ga surera zafar besa ne yake kiran ku
Yiwa shanunun kwatance
Sunusa ajiya ma yana nan jamila ajiya ma tana nan
Alhaji kabiru je ka sannu
Lurwano ajiya ga nigaka Tahiru ajiya ga nigaka
ga sarkin kudin kangere
sahara kwa ajiya gaisuwa tare shi da ajiya jinjinawa
yiwa shanunun kwatance
adamu ajiya gaisuwa abdurrashid ajiya jinjinata
alhaji kabiru je ka sannu
hasana ajiya gaisuwa Usaina ajiya jinjinata
yiwa shanunun kwatance
Umar Kairo ajiya gaisuwa kina a kanne ba zan tsallake ba
alhaji kabiru je ka sannu
sajida ajiya ma tana nan jabarin ajiya bambari ba
yiwa shanunun kwatance
safiya ajiya gaisuwa Musa aji yazo magaisa
Alhaji Kabiru je ka sallu
Amadu aji gaisuwa mai sunan baba da girmamawa
Ga sarkin kudin kangere
Aliyu aji gaisuwa Siraja aji ban manta da kowa
Yiwa shanu nun kwatance
Zainab aji sannu ke Mamu Azam aji gaisuwa ta
Alhaji Kabiru je
ka sallu Yusuf aji gaisuwa Usman aji gaisuwa ta
Ga sarkin kudin kangere
Abubakar aji gaisuwa Ibrahim aji bambari ba
Sarkin kudin je ka sallu Sarkin kudin kangere
Kasarake mai rike martabar sa Iwa shanu nun kwatance
Sarauta ba dodo
Shewu tayar bauti Allah ya dado daraja da girma
Yiwa shanu nun kwatance
Alhaji Kabiru aji ya sani in gaishe ka da girmamawa
Alhaji Kabiru je ka sallu
Mai martaba sarkin bauti ga gaisuwa bisa kambamawa
Ga sarkin kudin kangere
Dattalin ruwan Sulaiman Adamu Rabbana Allah da dosarewa
Yiwa shanu nun kwatance
Marigayi Alhaji Abdullahi sarkin kangere taziyata
Alhaji Kabiru je ka sallu
Ya Allah ya jikan maza sarkin kangere uban mazaje
Ga sarkin kudin kangere
Alhaji Kabiru aji sarkin kudin kangere bai mantuwa ba
Sarkin kudin je ka sallu Sarkin kudin kangere
Kasarake mai rike martabar sa Iwa shanu nun kwatance
Sarauta ba dodo Ajiyawa
Sarkin kudi je ka sannu Sarkin kudin kangere
Kasarake mai rike martabar sa Yiwa shanu nun kwatance
Sarauta ba dodo rido ba ba ai Haji Kabiru ajiyawa
Sarkin kudi je ka sannu Sarkin kudin kangere
Kasarake mai rike martabar sa Iwa shanu nun kwatance
Sarauta ba dodo rido ba ba ai Haji Kabiru ajiyawa Sarkin kudin je ka sannu Sarkin kudin kangere Sarake mai rike martabar sa Iwa shanu nun kwatance
Sarauta ba dodo rido ba ba ai Haji Kabiru ajiyawa
Kabiru aini aini